أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم الجمعة ليلة وتن Jumada al-ula shekara ta 1444 hijiriyya, wanda ya dace da 25 da shekara da wata 11 shekara ta 2022 miladiyya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine al-jami'us sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasinmu na 191 a cikin wannan littafi mai albarka. Kafin mu fara, muna dan taba karatu cikin wannan littafi abin nan wutiriya. Kafin mu fara, yanzu tambayar da zan yi, dawa dawa suke da wannan littafi? Wanda suna da wannan littafi su daga hannu. Wanda suke da shi? To, wanda ba su yi kokarin samun shi, a yi kokarin neman shi don yana samuwa irin wannan abu, so bai da wahala. Yau ba zan mu abin gakin shi ba, wata fa'ida ce zan mu, ba zan mu karanta shi ba, wata fa'ida ce zan mu ɗauka cikin wannan littafi na Dr. Mahmud. Akwai fa'ida da ya kawo na samun jallabin. Yawa, mu saurara da kyau. A bar ta shimifi. Akwai wata kissa da ya kawo wanda al-Imam Daraquthni ya huddo ta da sanadin shi daga Hisham ibn Yahya al-Farra al-Mushaji'i. Yake cewa bainama Malik ibn Dinar yawman jalisan iza ja'ahu rajulun, wata ran babban malami Malik ibn Dinar yana zaune cikin majalisin shi, sai wani mutum ya zo mishi. Faƙala, sai yake ce mishi, ya aba Yahaya, ya kai baban Yahaya, idu limra'atin hubla munzu arba'a sinina kad asbahat fi karbin shadidin. Yace, ya kai baban Yahaya, yana nufin Malik ibn Dinar, na zo ne bar addu'a, wata mace ce tana da ciki shekara 4 yau cikin ta kasa aihe shi, ka yi mata addu'a, tana cikin muguwar damuwa, tana cikin bakin ciki mai yawa. Yace, faghadiba Malik wa adbaqa al-mushaf. Malik ibn Dinar yace, kada hushi ya rihi Qur'anin dake hannun shi. Faqala, sai yace, ma yara al-qaumi illa ana anbiya, mutane wai gani suke mu annabawa ne ba? Summa qara'a, sannan yayi karanta Qur'ani, summa da ayayi addu'a, summa qala, sannan sai yace, Allahumma hazihi al-mar'a, ya Allah ita wannan mace, wannan hushin da yayi da fadan da yayi dan taushe gaba ne, amma yanzu zai mata addu'a dan saboda mujabud da'awa ne, kari gaba ne, kai bude kofa ai ta zo mishi ana cewa yi mu addu'a. Yace, in kana fi batnin harihun fa akhrijhu anha sa'a. Yace, ya Allah, a cikin wannan mace idan ya kasance iska ce ta rishin lahiya, a hudo ta a yanzu. Wa in kana fi batnin hajariya, idan kuma ya Allah, a cikin ta yarinya ce a cikin take bata wahala, fa abdullahi bi ga gulamin ka juya ta koma yaro. Fa innaka tamhu ma tasha'u wa tusbitu indaka ummul kitab, kake shahi abinda ka ga dama, ka tabbatar ummul kitab a wajen ka yake. Summa rafa'a malikun yadahu, sannan Malik ya daga hannun shi. Wa rafa'a an-nasu aydihum, mutane suka daga hannun su. Wa ja'a ar-rasul ila ar-rajul, sai ga dan aike ya zo wajen wannan mutumin da ya zo ya taho neman a musu addu'a. Fa qala, sai yace, adrik mar'ataka, i gaugawa tar da matarka tana cikin naƙuda. Fa zahaba ar-rajul, shekara 4 bata aihu ba ciki yana ta bata wahala, ya taho mai kawo abin labarin naƙudan ne ma biyo bayan shi. Yace, fa ma hadda malikun yadahu hatta dala ar-rajul, Malik hannun shi a sama bai ma sarke ba, ana tsakiya addu'a fa ba amma kare ba, ya taho da gauga yace, i sauki bar addu'an nan tar da matarka. Yana zuwa har ya je zo Malik ibn Dinar bai sauke hannun shi ga addu'a ba, suna ta yi a kofar masallacin kawai, sai ga wannan mutum ya shigo da yaro katu a bisa kafadar shi, ja'adun, hadda gashi a jikin shi dan shekara 4, haƙoran shi sun fito, gashin kuma cibiye shi ba a cire ba, dan shekara 4 ya ci gaba da rayuwar shi a cikin ma'aihiyar shi. al-Imam Daraqutni ya hudu wannan kissa cikin sunanin shi a kitabun nikah babul mahar. Az kissa ce tabbatatta wadda take abinda ke nuna mana wannan sarkin magabata da kuma kasancewar Allah madaukin sarki yana amsar addu'ar shi. Zan mu tashi a cikin littafin Sahih Bukhari muna cikin Kitab al-Azan. Zan mu tashi babi na 30 daidai babi na 30 cikin Kitab al-Azan. Al-Imam al-Bukhari Allah ji kanshi da rahama yake cewa babu fadil jama'a, baban da ke bayanin fadil salatil jama'a faralas sallal jami'i faralas sallata jami'i. Yace wa kana al-aswad, sai kawo mana asar ya buda shi da asar kamar al'ada shi yadda ya saba. Makan al-aswad idza fatathu al-jama'a, yace aswad idan jama'a ta kubuce mishi jami'i zahaba ila masjidin akhar, sai ta hizuwa ga wani masallacin daban. Ga wani masallaci nan na kusa da shi, jami'i ta kubuce mishi sai tsallaka ya tafi wani masallacin dan saboda sanin daraja ta jami'i. Waja'a Anas ila masjidin qadsu liya fihi, Anas ya zo wani masallacin da an riga an yi sallah cikin shi. Yace fa azana, sai yayi kiran sallah wa aqama, yayi iqama wa sallah jama'a, yayi sallah jami'i. Jami'i ta bi kenan bayan wacce wadda liman yayi. Zan mu ga matsalar. Hadisi na 645 al-Imam al-Bukhari yake cewa Allah mashi rahama. Yana abinda zan tunatar da kanmu, muna magana cewa in muka kare wannan hadisi littafi mai albarka, to shi dogon zango ne, sai wasu masu rai ma Allah ya sa da ran ma za a kai ga kare shi, wani zai ga kare shi. To da wanda muka yi hadisi wani dubu, zan mu tsaya mu bada ijaza da sanadi. In muka gaba muka samu wani adadi mai kabri, zan mu tsaya mu bada ijaza da sanadi, haka wasu malamai suke yi. Nan saboda wanda an dauko da shi an yi tahiyya, an yi tahiyya ayan mutu, an haramta mishi wannan faralar, kuma shi bai ya an yi doguwar tahiyya da shi. Al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yake cewa wannan hadisi sanadi ne wanda cike yake da jibalul hibs. Yake cewa salatul jama'ati sallal jami'i tabdulu salatil fajr, tana fifikon sallan mutun daya bi 27 daraja da daraja 27 da daraja 27. Al-Imam Muslim ma ya huddo shi a hadisi na 650 daidai. Hadisi na gaba wanda ke dauke da wannan ma'ana shi ma na 646 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Lais haddathana ibn al-Had an Abdullah ibn Khabbab an Abi Sa'id al-Khudri annahu sami'a an-nabi, cewa shi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yana cewa salatul jama'ati sallal jami'i tabdulu salatil fajr, tafifici sallan mutun daya bi 25 daraja da daraja 25. Can an ce 27, ina an ce 25. Hadisi na 647 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Abdul Wahid qala haddathana al-A'mash qala sami'tu Aba Salih yaqul, Aba Salih as-Samman qala sami'tu Aba Hurairah yaqul, naji Abu Hurairah yana cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu ar-rajul fil jama'a, sallan mutun a cikin jami'i, to da afu ala salatihi, ana limka ta akan sallar shi, fi baitihi a dakin shi, wa fi suqihi ko a cikin kasuwar shi, 25 difan da limki 25. Wa zalika, hakan kun yana kasancewa ne, annahu idza tawadda shi idan yayi arwalla, fa ahsana alwudu'a, kyautata arwalla, summa kharaja ila almasjid, sannan ya huta zuwa masallaci, la yukhrijuhu illa salah, ba abun da ya huda shi sai sallah, lam yakhudhu khadwatan, ba zai wani taki daya ba, illa rufi'at lahu biha daraja, sai an daukaka mishi daraja da wannan takwa, wa khudda anhu biha khadi'a, kankare mishi zinubi dalilin wannan takon, fa iza salla, idan yayi salla, lam tazal al mala'ikatu tusalli alayhi, mala'iku ba su gushe suna tayi mishi addu'a ba, ma dama fi musallahu, matakar yana gurin inda yayi salla. Wannan ba karamar garabasa bace, mun san matsayin addu'a mala'iku ka a wajen Allah. Me suke cewa? Suna cewa Allahumma salli alayhi, Allah kai mishi salati, Allahumma arhamhu, Allah kai mishi jinkai, wala yazal ahadukum fi salatin, dayan ku ba zai gushe ba cikin sallah, man tazara sallah, matukar yana sauraron sallah. Wanda yayi sallah kuma yana jiran wata sallar ta zo, to kawai a wajen Allah ba a yanke wa cewa yana, koda zamane yake yana gengedin shi, in dai jiran sallah ne yake gaban shi, to Allah yana rubuta mishi cewa yana cikin sallah. wannan magana ta harko da al-Imam al-Bukhari da ya buda babu da ita ta cewa Aswad idan sallah ta kubuce mishi sai ya jam'i ya kubuce mishi sai ya tafi wani masallacin daban yace an rawaito wannan daga Huzaifa shi ma haka da Sa'id ibn Jubayr kamar yadda yazo a musannaf na Ibn Abi Shayba Bahawi ya kawo daga malaman Kufa da Malik yake cewa insha Allah fi masjid iwahu in ya so yayi sallah a masallacin shi shi daya in sallah ya zo jam'i ta kubuce mishi yace in ya so kuma ya tafi wani masallacin daban yana neman jami'i sai dai Malik yake cewa illa an yakuna fil masjid al haram sai dai in a masallacin al-hurma ne ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan in ka zo ko jami'i ta barka ka tsaya kai sallar ka annan saboda shi faralashi da tazo so dubu ne ka bar dubu ka tai neman 27 babu wannan tsakanin su yace li anna hazain al-masjidain li fazzi a'zamu ajran min salafi jama'ata dan saboda yace wannan masallaci guda biyu masallacin harami da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallan mutun daya ma talullum ka sallar jam'in dake ba a gurin sa ba akai hasanul basri yake cewa ma ra'aynal muawajirina yace tabi'unal masajid bamu ga mutanen muhajirai suna bibiyan masallatai kawa masallacin su suka zo an yi sallan sallace su masallacin su ma ya lullum ka wata masallar su dubu al-imam al-tahawi yake cewa hujja ga malik shine cewa sallar jam'i ta hi sallan mutun daya da daraja 25 yace sallah ku a masallaci mai al-hurma da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta hi gami da wasu sauran masallatan ba zai barta bane saboda zuwa wani masallacin daban ya bar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin mukhtasar ikhtilafil ulama na al-imam al-tahawi a cikin mukhtasar na ibnu sha'ban daga malik yake cewa man sallafi jama'atin fala yu'id fi jama'atin illa fi masjid makkah wal madina wanda yayi sallah cikin jami'i ba wanda ya rasa ba yayi jami'i a wannan masallacin to ba zai maimaita jami'i ba sai a masallaci guda biyu na Makka da Madina dan saboda su faralasu ta tabbata daban ce da sauran wasu masallatai na gaba Bukhari yake cewa Allah mushi rahama Anas ya zo zuwa ga masallaci ya tarda an yi sallah ya tada yayi kiran sallah ta da ikama yayi sallar jami'i wannan hadisin mu'allaq al-Imam Ibn Abi Shayba ya kawo shi daga Ibn Ulayya daga Al-Ja'ad Abi Usman anhu daga Hushaym daga Yunus ibn Ubayd yace haddathani Abu Usman al-Sukari fa zakarahu sai ya ambace shi kamar yake cikin musannaf hadisi na 7793 malamai sun yi sabani cikin jama'a bayan an yi jami'i a cikin masallaci kuma azo a ƙara wani jami'in a ciki an rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud cewa shi yayi sallah da Alqama da Aswad a cikin masallacin da an yi wata jami'in a cikin shi kamar yadda yazo wannan aiki ne na manyan sahabbai kamar yadda yazo cikin musannaf kuma wannan shine ra'ayi da fahimta ta Adha da Hasan al-Basri cikin wata ruwaya shi kuma ita ce mazhabin al-Imam Ahmad da Ishaqa da Ashhabu cikin malaman Malikiya kamar da ke cikin Al-Muguni da An-Nawadir wa Ziyadat littafin Ibn Abi Zaid al-Qayrawani yace dan aiki da zahirin hadisin da ke cewa salatul jama'ati tabdul salatul fazz sallar jami'i ta hi sallan mutun daya wannan kuma ya zo a cikin masallacin Annabi alaihi salatu wassalam haka ta faru yace wa nan ku yake so ya tashi yayi sarka ga wannan mutun sai ya tashi yayi sarka akai aka kama mishi wani mutun da ya taho an riga an yi sallah annabi yace wa zai tashi mishi sarka kaga na annabi ne ba da izinin a maimaita wata jami'in bayan shi kanshi yayi jami'i kamar yadda Abu Dawud ya rawaito shi Tirmidhi ya hassana shi yace kuma magana ce ta malamai da dama daga cikin sahabbai da tabi'ai cewa ana yin wata jami'i bayan an yi a cikin masallaci wa qala ta'ifatun wasu jama'a kuma na cikin malamai suka ce ba a hada sallah guda biyu jami'i guda biyu cikin masallaci guda an rawaito wannan kuma daga Salim da Qasim da Abi Kilaba ita ce maganan Malik da Lais da Ibn al-Mubarak da Sauri da Auza'i da Abu Hanifa da Shafi'i yake cewa inna ma kuriha zalika khashiyatu taraqir kalima abinda aka sa aka hana wannan dan saboda gudun rabuwar kalma raba kan jama'a fa inna ahlul bid'ah yatadarrafuna ila mukhalafati al-jama'a yace dan saboda yan bid'a suna kokarin tsawwa saba ma jama'a sai wannan sai ce tayi tashi wannan yi tashi daban-daban sai ai kama da su Malik da Shafi'i yake cewa idza kana al-masjidu ala dariqin la imama lahu idan masallaci ya kasance akan hanya ne babu liman tsayayye akan shi babu lahi da ba a san yin jama'a fihi kaman ba da kaum babu lahi wasu jama'a su yi bayan an yi wata jami'i masallacin kasuwa masallacin hanya Imam Malik yace babu lahi kamar da yake cikin al-ummu ta al-Imam Shafi'i yace tabbataccen mazhabin al-Imam Shafi'i shine cewa ƙarin abinda Malik yake cewa Allah mushi rahama a cikin sharhin ma'alimu sunan al-Imam al-Khattabi in ban manta ba na karanta abinda Malik yayi taujihi da jama'a yace Allah ji kanshi abinda yasa dan saboda an gina an shar'anta in muka kalli babban makasudi na sallar jami'i an shar'anta ta ne dan saboda haduwar jama'a da saboda hada kan al'umma idan ya zama an bada dama akan cewa duk wasu jama'a suka taho ba ayi jami'i ba su ma su maimaita tasu sai ya zama makasudin da aka yi jami'i kin an wargaza shi kowa sai kwancin shi a gida yace in naje na samu wasu makararru kaman ni ni wata jami'in mu to sai malamai suka tsaya akan cewa ko sun yi jami'in ba za a ba su ladan jami'in ba daidai take da sun yi sallah su daya hasilin mazhabin Shafi'i cewa ba a karhanta ba a cikin masallacin da zo mushi ake ba masallacin unguwa ba haka nan gairuhu in ba'u da makanul imam wa lam yakhfa bi yace kuma ana yin haka in ji Malik a wancan magana tashi sai ya zama an kawo rarrabuwar jama'a shi liman kin da yayi jami'in kuma ya gausa suna yi la shakka wannan yau yayi ta maimaituwa ba zai ji dadi ba malamai abu na gaba malamai sun yi sabani akan ruwaya 27 daraja da kuma 25 da'ifan da limki 25 ko 27 kuma duka hadisi ne sahihai ga su muna tare da su cikin sahihi a cikin wata ruwaya guda aka ce juz'an da yanki 25 ko madadin wannan limki akan waje huskoki wanda al-imam yake cewa sarto fi sharhil umda na kawo su a cikin sharhil umda a wajehi guda 13 anan zan mu ambaci guda 3 anan gurin shi al-imam ibn al-mulakin Allah mashi rahama yana da babban littafi mun san umdatul ahkam ai to ya ma umdatul ahkam sharhi mujallad 15 umdatul ahkam wannan da muka sani ya mishi sharhi kamar wannan guda 15 to yake cewa wannan mas'alar na shinfuda ta a cikin sharhin umdatul ahkam ta huska 13 nan zan mu ambaci guda 3 daga ciki haka bil munasaba al-imam ibn hajar shi ma akan huskokin tahiyar da wannan abin ya kawo maganganu da dama a cikin fatahul bari sharhi sahih bukhari anan yake cewa na farko annahu la munafata bainahuma babu cin karo da juna tsakanin 27 da 25 yace fa zikri qalilu la yanfil kaseer ambatak kadan bai kore di yawa mafahumul adad kuma an yi sabani akan shi sanannan mas'ala ce a cikin usulul fiqh sanannan magana ce mafahumul adad la atibar lahu indal usuliyin mafahumun adadi ba al-sahi da shi wajen malaman usul ibn burhan yake cewa ibn burhan babban malami ne al-baghdadi ash-shafi'i daya daga cikin manyan malamai cikin ilimin usulul fiqh malamin abun nan ne ibn aqil ne sannan ya koma dan shafi'iyya Allah ji kanshi wannan babban malami yake cewa Shafi'i wa jumhuru ne yaquluna bihi da Shafi'i da jumhurun malamai sun tahi akan cewa mafahumul adad ana ai nura da shi nabi yake cewa annahu akhbara awwalan bil qalil thumma a'lamahu bi ziyadati al fadli kamar yanzu ala sabilil misal abinda zai bamu zai huddo mana cewa mafahumul adad kin ba a wangakin shi kamar kace ma yaran ka masalan zaka mishi kyakkyawan wa'adi alqawli kace wannan kayan na da na tattara in kai ka wanke mini su zan baka dala 25 kuma an jima kace mishi in ka wanke mini su zan baka 27 babu cin karo da juna tsakanin magana a ce da can ba ta kai 25 ba kuma yanzu kace 27 magana ka ta da wata kenan a wa'adi ne kyakkyawa na ba ma mutum wani abu kuma kai alƙawari kuma sai ka ƙara daban kenan babu cin karo da juna tsakanin adabi na gaba magana ta biye yace yakunu awwalan akhbara bil qalil thumma alamhu bi ziyaratil fadli ma dauke shi cewa annabi da farko ya bada abinda aka umarce shi ne Allah ya bashi magana cewa 25 kuma daga baya Allah ya ga dama yace an maida 27 kuma annabi ya bada labarin wannan kuma yace mas'ala sai mun buƙaci tarihin hadisan wacce 27 aka hada da hali ko 25 aka hada da hali to sai dai ina ga babban malami al-imam Tahawi Allah ji kanshi da gafara in ban mance ba ko shi ko cikin wasu malamai na taba karanta maganar shi cewa yi abinda zan mu kyautata ma Allah zato anan cewa da rahama Allah da mu'amalar shi rahama shi wasi'a cewa kadan kin yazo da hali diyaman ta zo daga baya dan gairu ma aqulu inji al-imam Tahawi a ce 27 kin aka fada kuma daga baya Allah ya ce na hasa ma 25 ce wanda a cikin mu'amala Allah babu wannan ya bada diyawa kuma ya ce na hasa ma na maida shi kadan yace koda ba mu san tarihin hadisan ba zan mu dauka akan cewa kawai 25 ita aka fara fada na gaba wannan magana ta biyu kenan na uku yace annahu yaxtalifu bi ikhtilafil musallina wassala wannan yana shan bambam ne da sabanin masu sallah da kuma ita sallar kanta wasu jama'a in suka yi jami'in su sai a ba su 25 duba da qira'al liman kin sa da iya gyara karatun shi da iya kiyaye rukunnan shi wasu kuma a ba su 27 daidai gurgurdan cika sallar su da kiyayewa akan khushu'in ta da kiyaye akan siffarta da yawan jama'a shi ma yana da tasiri da farala su jama'a kansu kuma da farala gurin shi kanshi wannan wata magana ta wasu malaman kenan amma yace wasu sun yi kuskure suke cewa ai a cikin wancan hadisin ce aka yi juz'an wannan kuma ce aka yi wannan daraja sai to su ce daraja daban juz'i daban yace to sai kuma sun manta 25 kin ma ta zo da daraja 27 kin ma ta zo da ambata daraja kuma dukan su suna cikin ruwayoyi sahihai na hudu yace fihi da zatun ala sunniyatil jama'a wannan sune ra'ayi nan shi kanshi yace mana ra'ayi guda 13 ya kawo a cikin abin nan a cikin wannan littafin nashi sharhin umdatul ahkam to haka nan shi ma al-imam ibn hajar ya kama ganganu masu yawa sai dai in za a kawo abin da yake cikin in bahisi ne zai bahasi wannan maganganun dole zai tsaya ya bibiye su amma a wajen karatu ba da karatu masu hujjoji mai kwari ake dauka wata wadda bata da hujja ba amma kawo ta sabanin bahasi wadda komai rishin hujjar da umme ita ya fade ta dole sai ka kawo ta kuma kai dalili akan fa ambatar rishin dalilin ta amma in wannan hanyar zan mu bada shi kadai sai mu darasi wajen 10 dalili a cikin shi akwai dalili akwai akan sunnantuwar jami'i kuma shine maganar malamai da dama cewa sallar jami'i sunna ce dan saboda cewa kaza yahi kaza farala yana nuni wancan kin ma yana da farala ita kin ma wacce tana da farala in bata da kwata kwata dan wanda suka raddi ne akan wanda suka ta cewa sallar jami'i wajibi ce wanda yayi sallah ba uzuri ba komai yayi ta a cikin sallah yayi ta shi daya kwata kwata ma bata amsu ba ina tunanin yan zahiriya ne kwata kwata sallar bata yi ba to amma abinda za a yi masa raddi akai shine cewa wannan annabi ce yayi sallar jami'i ta yi fifiko akan sallar mutum daya ya nuna cewa sallar jami'in ma tana da farala tana da fifiko ta mutum daya ma tana da daraja haidi wacce ta hita ne wa ziyaratu fadlul jama'a fihi waraddan ala da yawa fihi raddun ala daud a cikin wannan akwai raddi akan daud ibn ali zahiri wanda shine jagoran zahiriya wanda ibn hazam shi al-imam daud ibn ali zahiri Allah mishi rahama shi ya assasa zahiriya to kuma al-imam ibn hazam al-muhalla da yazo kusan ya yi shi ilimi ma shi ya ba ma zahiriya kariya wanda dan ba shi ba da zahiriya sai ta rushe ma kamar yadda al-Imam Shafi'i yake cewa laula al-Imam al-Baihaqi la zahaba mazhabu Shafi'i dan ba al-Hafiz al-Baihaqi ba da mazhabin Shafi'i kwata kwata ma ta yi shi dan Shafi'i akan tabbatar da ilimi yazo ba akan littattafan shi duka ka doka ba maganan mazhabin shi bayan shi bai san ma za a mishi mazhabi bayan shi wanda yazo bayan shi al-Imam al-Baihaqi da sauran Shafi'i shi su ne suka yi tsaye akan tabbatar da asali na al-Imam Shafi'i yake cewa innaha shartun li sihhati wa huwa riwayatun an Ahmad yace sharadi ne na ingancin sallah kuma wata riwaya ce daga Ahmad kamar da yake cikin al-Muhalla na al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala yace da ma sauran fa'idodi da dama wanda sun rataye da wannan hadisi masu yawa wanda mai bukata sai ya koma cikin sharhin Umdatul Al-I'lam bi fawaid Umdatul Ahkam a mujallar din shi na 2 safha ta 353 haka malamai suke da kokarin at-tahwil sahawala ka zuwa ga abinda sun fade shi a wani littafin su babban takeicin wasu in suka hawala ka zuwa ga littafin babu shi yanzu shi wannan muna tashi ina iya koma akwai shi akwai maganganun nashi suna nan na gansu amma inda a ce wani littafi ne mafqud wanda babu shi kwata kwata nan ne matsala kamar al-Imam an-Nawawi da yake mai da mutane zuwa ga at-tahrir cikin sharhin shi na sahihi muslim mafi yawanci masail sai ce a lubu littafin at-tahrir At-Tahrir din kuma yana da kissa na wani malami ne babban malami yana dan karami yana matashi yana 26 ya rusa amma wallafa-wallafan shi Hassan Nawawi suna dogara akan shi baban shi Allah ji kanshi da gafara lokacin da ya rusu ya sha shekaru yana ta kuka shi ya yi da sa littafin na dan ya yi At-Tahrir shahi sahihi Muslim bin al-Hajjaj ya yi mujalladat masu yawa a wannan lokacin yana tashin ilimi duniya ta karbe shi ilimi yana tashi wallafa-wallafan shi sun ratsa ko ina ana ta hamar cewa da Allah ya bar shi yayi dogon rayuwa ba a san wani irin shakundun bane za a samu amma hikimar Allah sai karbe shi yana dan 26 a dan 26 ne yayi hidimar da su al-Imam an-Nawawi kansu suna dogaro akan littafin shi At-Tahrir to At-Tahrir kin nan kwata-kwata babu shi ya bace ba a same shi ba. lallatattafai na duniya wanda suke mafukudai wanda suka mai da a cikin nan risala Dr. Mahmud ya tabbatar a cikin asarar da aka ma maktaba ta musulunci wanda zai nuna mana girman aikin da magabatan mu suka yi kullun kana samun tarihin kai baka dauki kanka kuma a ce ka fara neman ilimi littattafai kullun muna gaya muku cewa littattafan da aka dabba'a aka buga su a irin wannan bugu suna cikin ana amfani da su busu wuce kashi busu kai rabin wanda suna makhdudai asalin su rubutun mawallafan su har yanzu ana tayi ba a maida su ba a rubutun wanda suka rubuta su a yanzu haka cikin makhduda ta telegram nake cikin littafi 218 wanda an zubo su mai bukatar ta hakiki yaje nemi inda yake ga inda littafi yake ga a gari kaza yake kaje ka neme shi akwai guda ɗaya wanda satin nan suka yi tajrubowa na mutun ɗaya ne cikin magabata mujallal wajen 300 da wani abu na mutun ɗaya to wannan wa zai tinkare shi yace haka kashi ma wa ya isa yace tinkare shi gashi nan fa'ida ce ilimi ne mai fadi mai darajar gaske amma wani wanda ka iya aikin ta hakiki amma baka tinkaru wannan aikin mai yawa sai dai majmu'a mai yawa kamar yadda shi wannan littafin da bai jima ba da aka abun gakin shi bai jima da aka dabba a shi me yasa dan saboda aiki ne ba na mutun ɗaya ba mujallal wajen 40 mutun ɗaya ba sai dai jama'a guda majmu'a guda su hadu wannan yayi kaza wannan yana kaza kuma su ma ba da lokaci mai yawa to a takaice duka wannan littafin kuma an gama da su makhdudan da su wanda aka dabba aikin duka ba su wuce 25 kin littattafan da magabata suka wallafa ba sauran sun tafi gaba ɗaya la asara laha wala ayn babu tarihin su kwata kwata ko warka ɗaya babu tura sun zuba ruwa an kona kaza an duka wannan gaba ɗaya sun tafi a haka wanda suke hannu suke duniya ba su wuce 25 bisa 100 ba mutum ɗaya cikin magabata yake samu yana da littattafai sama da 1000 yace wastadalla bihi ala fadilati salatu ala ghairiha min al-amal a cikin wannan mun fahimci cewa sallah ta hi sauran wasu ayyuka farala da daraja dan saboda a cikin ta ne ake samun mala'iku suna ma mutun addu'a da neman gafara da neman tuba kuma wanda suka tai akan cewa mummunaina cikin ɗan adam sun hi daraja gami da mala'iku to wannan shine hujjar su cewa mala'ikun ga su kansu suna ma bayin Allah na gari na ɗan adam addu'a mala'iku kuma suna shagalce da yi musu istighfari wanda wannan mas'ala ce mai fadi malamai sun tattauna kan ta dan adam nagari salihin bawa nagari shi da mala'ika wanne yake wanda wannan lada ila ta ta hazir mas'ala yace kuma sun yi dalili akan cewa jami'i ga baki ɗayan su faralarsa ɗaya ko mun kankantar ta da ta mutum biyu da ta mutum 25 dukan su ɗaya ne dan hadisi yayi dalili akan yayi nuni akan fifikon sallar jami'i abinda zai nuna mana wannan mutunan nan ɗaya da annabi ya ce wa zai tashi mishi sarka ya tashi kuma ya kama wannan mutun sarka jami'i ce ta mutun birak inda faralar ta bata da farala ta jami'i annabi ba zai umarce shi bai bata lokacin shi babe na gaba babe na 31 al-imamu al-bukhari Allah mashi rahama Allah ji kanshi yake cewa babu fadlu salatil fajr fi jama'a baban dake bayanin faralar sallar asuba cikin jami'i asuba cikin jami'i wannan tarjuma ta hike bantuwa game da wanda take bayanta kan mutun yaga cewa tikrari ne an yi bayanin faralar sallar jami'i kuma azu a wari asuba ita daya dan saboda tana da wata miza da wata daraja sama da wancan sauran da aka ambata can cikin rububi ne aka ambace dukkan wata sallah to asuba kuma tana da wata farala doriya akan sauran sai kulla mata babe nata daban hadisi na 648 al-imam al-bukhari ke cewa haddathana abu al-yamani qala akhbarana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani sa'id ibn al-musayyib wa abu salamah ibn abdurrahman anna aba hurairah taqal sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tafdulu salatu al-jami' salatu ahadikum wahdahu yace sallar jama'a jami'i tana fifita sallar dayan ku shi kadai bi 25 juz'an da juz'i 25 yace wa tajtami'u mala'ikatun nahari mala'iku rana suna haduwa fi salatil fajri cikin sallar asuba mala'iku da suke haduwa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar yawwa ni ma haka na san ruwaya shi yasa da zan kawo wadda take cike wannan gibin wa tajtami'u mala'ikatul layli wan nahar wa mala'ikatun nahar mala'ikun dare da mala'ikun rana suna haduwa
lokacin da suke hadisin da yazo wanda zan mutarda shi gaba ya ta'aqabu ni fikum malaikatun billayl malaikatun bin nahar malaikun rana su taho akan tsare bayu suna haduwa ne da asuba wajen musanya aiki su sun sabka zuwa a sallar asuba suke musanya aiki sun mai qulu abu huraira sannan abu huraira yake cewa faqara uyin shi itin ku karanta wannan aya in kun so inna qur'ana al-fajr kana mashhuda cewa karatun asuba abun halarta ne ma'ana shine tahduruhul malaika mala'iku suna halarta shi sune wannan mala'ikun masu musanyar aiki da suka zo cikin wancan hadisin sai hadisi na 650 al-imam yake cewa haddathana umar ibn husayn ibn habs qala haddathana abi qala haddathana al-a'mash qala sami'tu saliman qala sami'tu umm ad-darda to ko na tsallake ne ana gashi nan tsallake shi ne na 649 qala shu'aib yake cewa wa haddathani nafi wa ana abdullah ibn umar qala tafdulu bi 27 daraja shi ko yace tana fifita ta da daraja 27 tafduluha na 650 yake cewa al-imam al-bukhari haddathana umar ibn habs qala haddathana abi قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول ناجي أم الدرداء تنا تشيوا دخل أكي تشيوا أبو الدرداء إثكما أم الدرداء دما تشي تشي دك كوا أكي مسا الكنيا دانش أم الدرداء الكبرى يتي دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب أبو الدرداء ياشوغو وجينا ينا تشي كده هشي قل فقلت سينا تشي مشي ما أغضبك ميسان ياك هشي أما سينا نما تشي تتنبيه فقال سيت والله ما اعرف من امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا يتي والله بن سان وانا او بتاره ده الامه نن تا انو محمد نا وانا ابو الا انهم يصلون جميعا سي كاو سنا صلاه جمعي تاري دك ابوبوا نا اديني سن سكي شي با يد مكا ربو ده انو صلى الله عليه وسلم دك سن جركتا ابوبوا يا فتو ينا cike da hushi yana hadin wannan a cikin wannan hadisi da ya kawo da yake cewa ummu darda ita ce ummu darda as-sugura at-tabi'iyya babbabba wadda babba ita sahabiya ce ku babba ita ta rasu a rayuwa Abu Darda ita kuma karama ta rayu bayan shi ma zamani mai tsawo bayan ya rasu Abu Hatim ya tabbatar da cewa Salim bin Abi Ja'ad bai riski ba Ummu Darda a wannan sai ya zamana bai gamu da Ummu Darda babban ba kenan Ummu Darda Salim kwata-kwata ma bai gamu da ita ba nan ta rasu tun lokacin Abu Darda da ranshi Al-Imam al-Kirmani ya fassara ta da cewa ita ce babbak amma wannan khada'i ne a gare shi na Al-Imam al-Kirmani a sharhin shi dan Salim yana cewa sami'tu Umm ad-Darda naji Umm ad-Darda ya gabata kenan nan yake nuna cewa ji yayi karar a wajenta abunda Abu Darda yake nihi anan gurin anna amalul mazkurin cewa ayyukan bai mutanen nan da ya ambata hasala fi jami'i hannaqas wa at-tagayyir dukkan su ayyukan sa na alkhairi an samu jirkitawa kuma da nakasu a cikin ta a cikin ayyukan illa tajmi'i fi salla sai haduwa a cikin salla wannan kuma magana ce wanda take amru nisbiyun dan saboda halin lokaci in ya kwatamta da halin annabtan ba wai mutanen sun lalace bane har yadda muke tunani a in ya kwatamta da shi yadda ga suke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to halin ya hici ka gami da abin da yazo bayan shi sannan sai yazo bayan shekhaina Abubakar da Umar ya zamana abin da ya biyo bayan su suma haka nan yahi abin da yahi ya taho baya haka nan har zuwa karshen khalifanci na Usman yace falaita shi'ri idza kana hazal zalikal fadl fadl bi sifatil mazkura inda abi darra fa kaifa man ja'a ba'da min at-tabaqati ila hazal zaman ibn hajar yake cewa to kuma ina in an kwatamta an siffanta da wancan lokacin da yake fada gami da wannan lokaci namu wanda muka taho har zuwa yanzu shi ibn hajar a wancan lokacin mu kuma har zuwa yanzu shekaru 100 da suka hau sama a cikin hadisin akwai halaccin yin hushi a lokacin da aka saba wani abu na addini da kuma inkarin munkari mutun ya bace ran shi idan yaga ana aikata munkari hadisi na 651 al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake ce haddathana muhammad ibn al-ala qala haddathana abu usama an burayd ibn abdullah an abi burda an abi musa قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كيتا اعظم الناس اجرا في الصلاه وانده هي كوا جرمال لادا ا cikin sallah abaduhum fa abaduhum mamsha wande hi sinesa wande hi sinesa tako zuwa gareta wallazi yantazir wande ke sauraron sallah hatta yusalliya ha a sallace ta ma al imam tare da liman ya sallace ta tare da liman a azamu ajran yahi girmal lada min allazi yusalli gami da wanda zai salla summa yanamu sannan yayi barci yace istashkala iradu hadisi abi musa fi hazal bab malamai sun yi iskalin kawo hadisin abu musa a cikin wannan babi dan saboda da tadabburi da nura in abun zan mu wuce mu kyale ba wanda zai nura cewa nan hon akwai matsala nan yana mana bayanin fadlu salati alfajr fi jama'a go fi kon sallar jami'i a wannan hadisin da ya kawo ina magana sallar asuba a cikin nan na ƙarshe wannan da muka karanta babu alaka da shi to yace malamai sun yi istikalin kawo hadisin wannan a cikin shi babu ambaton sallar asuba a cikin shi yace bar ƙarshen shi ma yana nuni kan cewa sallar isha ake nuni kai ibn al-munayyir yayi tawjihi cewa abinda ke nunin sababin shine akan ƙarin neman lada idan wahala ta samu zuwa ga sallah to haka nan sallar asuba ita ma tana da wahala lokacin tahiyyata gami da sauran sallolin ma'ana nan bukhari ya kawo hadisin ne min babu aula abinda ya nuni cewa wanda yayi sallah kuma sai yayi barci yake nuni cewa sallar lisha ce dan sallar asuba bayin ta bake kuma ayi barci kene yake nuni wannan hadisin sallar lisha ce to abinda bukhari yake so ya tabbatar sallar lisha kamar da take da wahalar tahiyya to ta samu wannan farala to sun yi tarayya da sallar asuba ita ma min babu aulada ita ma tana da wahalar tahiyya da sauran duhun irin yadda adda koi a sallar lisha yace dan ya tayi wannan da ita tayi tarayya da ita a wajen duhu kuma haka nan ita ma tayi doriya ma akan cewa ita sallar asuba rabuwa da barci ne wanda ake sha'awar shi a dabi'a a lokacin yace ban gaba cikin masu sharhi wanda yayi fadakarwa akan munasaba hadisin Abu Darda da ta alaka shi da hadisin nan illa Ibn al-Munayyir Az-Zain Ibn al-Munayyir Allah mushi rahama wanda yake babban yace Az-Zain Ibn al-Munayyir da ba sanin shi ko kai ba da mutun yace Ibn al-Munayyir wannan Ibn al-Munayyir babban ba karamin ba shi wance yake da tarjuma tsakanin hadisan Bukhari da Abwab Tarajimul Abwab shi kuma wancan sharhin Sahih al-Bukhari gare shi duk da ya bace sharhin shi ya bace yace yusalluna jami'an suna sallah a gabaki daya wa aqulu abinda nake cewa anji Ibn Hajar tafannal al-musannab bi iradul ahadith salasa bukhari ya kawo nau'antawa ana daga cikin ilimin balaga at-tafannun fil ibara nau'antawa wajen kawo ibara kawo hadisin wannan hadisai guda uku da ya kawo na babi istu khazal munasaba min hadisi abi huraira bi tariqil khusus hadisin abi huraira ana daukan fifi kon sallar asuba gami da kyarara an ambace ta an kebance ta ita kadai aka ambata amma hadisin Abu Darda kuma ta hanyar umumin salloli kenan tunda na kawo muku hadisin da ya ambaci sallar asuba faralata ita kadai to kuma ga wani hadisin da ya hada su gaba ɗaya da ita da sallar lisha ta hadisin Abi Musa shi kuma ya kawo shi ta hanyar istinbadi dama hanyar daukan hukunci wannan hukunci imma tariqa sarahatan imma tariqal umum ko imma tariqa ta istinbad to dukkan su a wannan babin Bukhari a wajen fifikon sallar jami'i sai ya hada maka su ta cewa hanyoyin nan guda uku sallar asuba duka tana da su hadisan tana da hadisan da za a dauki faralatta akan sauran salloli akan kyarar an ambace ta an fifita ta kuma tana da hadisan da an ambace ta tare da ita da wata taban da sauran kuma tana da hadisin da za a iya istinbadin faralatta ta galkashin hadisin ba kyarar aka ambata ba shine kawai Bukhari yake so ya nuna mana inji al-Imam Ibn Hajar Allah mushi rahama sai hadisi na babu na 32 al-Imam yake cewa babu fadlul tahajjir ila zuhur baban dake bayanin faralar garjin rana zuwa ga azhar garjin rana shine a tahi da wuri zuwa sallah da wuri haka yazo cikin mafi yawaicin ruwayoyi cikin nasayir Bukhari kuma sharhin Ibn Tin haka ya tahi amma a cikin wasu suna cewa fadlul tahajjir ila salat wasun ci ala salat sharhin ibn al-battal haka yata hi akai babul istiham fil azan hadisi na 652 al-imam al-bukhari yake cewa Allah mushi rahama haddathana qutaiba an malik an sumi maula abi bakr an abi salih as-samman an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mafi yawacin ruwaya abu salih as-samman abu salih mai sai da mai yana ruwayo shi ne daga abu huraira dan ya lazumce shi shekaru masu yawa yake cewa bayna ma rajulun yamshi bi tariqin waje da gusunan yace wani mutum yana tahiya a cikin hanya wani lokaci ya tarda wani reshe shaukin na kaya reshe na kaya ala tariqi akan hanya fa akharahu sai ya kada shi a cikin ruwaya ta Imam al-Kushmihani yace fa akhazahu sai ya dauke shi ma'ana shi mutuna sai ya kada wannan icin ya dauke shi ya gusa shi daga kan hanya fa shakara Allahu lahu, sai Allah ya gode mishi, ma'ana ya karba mishi, fa ghafara lahu, Allah ya mishi gafara, dalilin wannan aiki. Hadisi na 653 tare suke sun makala, sannan sai yace ash-shuhada'u khamsatun, shahidai guda biyar ne. Yace al-mabdun, wannan ba wai dan yana da alaka da baban ba, a'a dan dai Abu Hurairah tare ambace su tare da wancan hadisin, kuma Bukhari ya amshe su ta abun nan ba ta hanya daya ba, ta hanya daya amma ba a matsayin hadisi daya ba. Sai yace sun makala, sannan sai yake cewa ash-shuhada'u khamsatun, shahidai guda biyar ne, ma'ana mina shuhada'i khamsatun, dan shahidai sun wuce biyar, shahidai ba na hagen yaki ba, banda na hagen yaki shahidan sun hi biyar, kama yadda mun wuce yanzu can baya muka ce mafhumul adad la atibara lahu, to mutun ya rike wannan ka'ida ba zai sami iskali ba, yace shahidai guda biyar ne, kuma sai ji annabi a wani gurin ya ambaci shahidai guda bakwai ne, to kaga nan an ambaci biyar, kuma daga baya kari ya samu aka ambata adadi ba matsala bane. Yace al-mad'un, wanda aka soke, wala mabduna, da mai ciwon ciki, wala gariku, da wanda ya jirmiya cikin ruwa, wa sahibul hadim, da ma'abucin rushewa, wanda daki ko katanga ta rusho ma. Yace wa shahidu fi sabilillah, da shahidi a tafarkin Allah. Nan hikima da usulubi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, kananan sai aka fara da su dan su ji at-tasliya, dai bai musu kewa, sannan babban shahidin ya aka ambace shi daga ƙarshe, wannan shahidi fi sabilillah. Sum wa qala, yake cewa law ya'lamu an-nas, da mutane sun san, ma fi nida'i, abinda ke cikin kiran sallah, wa sawful awwal, da sahuhun harko, summa lam yajidu, sannan basu samu ba, illa an yastahimu, sai sun yi qari'a, lastahamu alaitu, da sun yi qari'a a gare shi, dan saboda sanin faralashi da darajashi. Sai da yanzu zai ka hadisin da tare suke, wanda yake da ambatan mahallu shahid, inda muke kai hadisi na 654. Yace walau ya alamuna, da sun san, ma fi tahajiri, abinda ke cikin garjin rana na zuwa sallah, lasta baku ilai, da sun yi gaugawa zuwa gare shi, tserere wajen zuwa garjin rana zuwa sallah da wuri, ba ya zamana ba mutum har sai an tada ikama, dan kai je dan jira nan da zai asara ce da bata lokaci, kamar yadda zamanin mu yanzu muka baci muka koma haka. Yace walau ya alamuna ma fil atmatu wasubh, da sun san abin da ke cikin sallah asuba, sallah isha rike so da sallah asuba, la atawhuma, da sun zo musu walau habawan koda da jan gindini. Wannan hadisin na ƙarshe shike da mahallu shahid kirara da baban da muke kai, da hadisin tarjamar da muke kai, wannan kuma ma'anar shi kirara ce, abinda muka faɗa dai nan zan mutakaita, abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan shi na kuskure, Allah mana ganhara. Assalamu alaikum warahmatullahi.